to kan tafarki madaidaici dan uwa musulmi wannan watan na al-muharram da muka shiga wata ne mai falala a gurin ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi shahrullahi al-muharram wato watan Allah bi al-farma annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina wannan watan zuwa ga Allah jinginawa ta girmamawa ta jingina shahrullahi sannan yace al-muharram babu wani wata da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake fifita azumi a cikinsa banda ramadan sai wannan watan na al-muharram a cikinsa akwai azumin ashura wato azumin goma ga watan muharram wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya zo madina ya samu yahudawa suna azumtar goma ga muharram ya tambaye su dalili suka ce shine wato a wannan watan ne a wannan ranar Allah madaukakin sarki ya tserar da annabi Musa alaihi salam shi da mutanansa ya nutsar da fir'auna da mutanansa cikin teku saboda haka wannan yini ne mai girma a gurinmu don haka muke azantarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu aula bi Musa minkum fa samahu wa amara an-nasa bi siyami kini na fi muka fi ku cancanta nuna soyayya mu ga kaunan mu ga annabi Musa don haka ya azumce shi ya kuma umarci mutane su azumce shi kafin a farlanta azumin watan ramadan azumin ranar ashura shine a makwasinsa shi ake yi azumi na wajibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci kowa da kowa ya azumce shi har Rubayya binti Muawiyah take cewa mun kasance muna azumtarsa kai hatta yaranmu da suke shan nono muna hana su nono a ranar goma ga ashura muna shagaltar da su da abin wasa har lokacin buɗe baki daga baya da aka farlanta azumin watan ramadan sai ya zama sunna ce mai ƙarfi mutum ya azumci goma ga muharram annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina sa ran azumin watan goma ga muharram zai kankare maka laifin da kai a shekarar da ta wuce saboda haka azumi ne wanda yake da alfarma wanda yake da daraja wanda yake da falala mai girma wanda ya hana kansa wannan azumi ya hana kansa alkhairi mai yawa ya cutar da kansa ya yi sakaci ba kankani ba sannan ana so a azumci rana ta 9 da ta 10 din saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi buri ne haka yake cewa la in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi' idan Allah ya kai ni shekara ta gaba to zan azumci 9 ga Muharram sannan 10 saboda haka sunna ne ka azumci 9 da 10 ko ka azumci 10 amma 10 da 11 hadisin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba saboda haka abinda ya inganta ko dai ka azumci 10 shi kadai ko ka azumci 9 da 10 amma 10 da 11 wannan bai inganta ba ko 9 da 10 da 11 wannan bai zo daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba akwai hadisi da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas wanda yake nuna haka amma malaman hadisi sun yi magana akan rawayin sa saboda ba a gina ibada kuma akan hadisin da ya zama mai rauni ba a assasa wata ibada akan hadisin da bai inganta daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba saboda haka sai a taƙaita akan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi kuma dukkan alkhairi ya tattara a cikin bin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam dukkan sharri kuma ya tattara a cikin sabawa annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai bid'o'i da yawa wanda aka kinkiro aka sanya a cikin wannan wata mai alfarma bid'o'i ne wasu tsofaffin bid'o'i wasu sun dade wasu ba su dade ba wato a cikin wannan wata wasu suna daukan yin shayi wato kaciya ta yara ta lada ko ta fi albarka wannan ba gaskiya bane wasu suna dauka daurin aure a cikin wannan wata yana da daraja yana da alfarma wannan ma ba haka bane ba gaskiya bane wasu suna dauka a ranar ashura rana ce da za a yalwata a cika ciki wannan ma kuskure ne wata mummunar aqida ce wacce ta da su a cikin al'ummar musulmi wasu suke yin ta ba tare da sun san tushenta ba lokacin da aka kashe Sayyidina Husayn ibn Ali ibn Abi Talib an kashe shi ne a 10 ga watan Muharram haka ubangiji madaukakin sarki ya kaddara mutuwarsa ta kasance kamar yadda a kowane 10 ga watan Muharram mutane da dama na mutuwa yanzu 10 ga watan Muharram din nan ka je asibiti ka ga wani za a fita da ita saboda haka wani abu ne daga ubangiji ba wai an tsaya an tsara bane dan ya mutu a wannan watan dan a maida wannan watan ya zama biki sai ya zamana waɗanda sun kaucewa hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai suka ɗauki ranar mutuwarsa sai suka mai da ita ranar da za su fito su yi zanga-zanga su nuna baƙin ciki wai an kashe sayyidina Husayn su ainihin duka sarawa kansu adda jikinsu yana jini kansu yana jini suna faɗar maganganu miyagu suna tsinewa wasu mutane su mai da la'anta la'anta ta zama kamar ibada a wannan ranar su mai da wannan ranar ranar biki ce duk shekara in ta zagayo su yi wannan bikin wannan bai inganta ba wannan ba daidai ba ne an kashe sayyidina Hamza a wurin nan sayyidina Hamza yana ɗaya daga cikin baffannin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka bashi kariya tun musuluncin ma yana jariri tun lokacin da musulmi suke ganin bala'i ta ko'ina aka kisu aka nuna musu kiyayya daga ƴan uwansu a wannan lokaci sayyidina Hamza ya tsaya tare da waɗanda suka kare annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma yi shahada ainihin a yakin Uhud ahlu baiti rasulullahi ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai mayar da ranar mutuwarsa ranar baƙin ciki ba da zai tara sahabbansa ya ce ku zo mu yi taro don mu tuno da mutuwar Asadullah sayyidu shuhada bai yi wannan ba inda kuwa a ce wannan ibada ce wannan addini ne da annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai fara yi ga Hamza sannan an kashe annabawa annabawa nawa aka kashe fariqan kazzabtu wa fariqan taqtulun amma ba mu taba jin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya ce mu zo mu yi bikin tunawa da kisan da aka yi wa sayyidina Yahya ko Zakariya ba mu taba jin wannan ba wannan shi yake nuna maka ashe ba addini bane kamar yadda ranar mutuwar wani shi kansa sayyidina Ali ba kashe shi aka yi ba to dan menene ba su mayar da ranar kisan sa ta zama ranar biki ba sai ranar kisan sayyidina Husayn hakanan sayyidina Uthman ai kashe shi aka yi shi ma kuma sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama amma babu wanda yake a dauki ranar kashe shi ta zama ranar biki a rika inuwa inuwa karan ita karan kanta ita kadai ba ta taba zama addini ba babu wani tasbihi ko zikiri da inuwa ne a ciki babu wannan a ce ga tasbihi ko zikiri ko addu'a amma inuwa ce kawai aka saka koya maka kai haka inuwa ba addini bane to wasu suka mai da wannan ranar ta zama haka wasu kuma sai suka mai da ranar ta zama ranar bushasha ranar farin ciki su ne waɗanda suka yi wannan aika-aikar a lokacin sai suka mai da ita ranar bushasha suka ainihin kirkiri hadisin ƙarya ɗan jabu baragurbi suka ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan wannan rana ta zo ku yalwata wa iyalanku ku cika cikinku saboda haka sai wannan hadisi baragurbi ya sadado ya sulalo ya fado cikin al'ummar musulmi sai ba su san ingancin sa ba ba su san asalin sa ba sai aka maida cika cikin wani addini ne kuma manzo shi ya ce ayi ba su san asalin abin daga inda ya fito ba saboda haka mu ba ma tare da waɗanda suke ainihin bata jikinsu da jini ko kuma ainihin su cika ainihin yininsu da zaki-zaki da baƙin ciki da sanya baƙaƙen kaya ba ma tare da waɗannan nan ba tare da sirbar manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ba ma tare da waɗancan da suka ce ayi bushasha ayi walwala a cika ciki abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu shine azumi kuma azumin nan bai raba shi da Husayn ba ko da Ali ko da kowa ya yi umarni da a yi shi tun a wannan lokacin ma wato babu ma maganar mutuwar sayyidina Ali a sayyidina Husayn ko kashe shi ga abinda ya tabbata a cikin hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama haka nan bukukuwa da tarurruka a cikin wannan rana ko farkon Muharram wannan shi ma bai inganta ba bai zo ba a cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya ainihin musanya muku da idi wanda suke idi guda biyu waɗanda suke mafiya alkhairi ya ce idul fitr wa idul adha wato gurbar sallah da karamar sallah wannan idi ne na musulmi ranar juma'a idi ne na musulmi ranar arfa idi ne na musulmi domin rana ce da take zagayowa kuma ana taruwa a wani wuri amma banda waɗannan babu wasu ranaku annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa a cikin ainihin hadisin Uqba ibn Amir yace yawm arafa wa yawm an-nahr wa ayyam at-tashriq idina ahlul islam ce ranar arfa da ranar babbar sallah da kuma ayyam at-tashriq kwanakin nan guda uku wato ranar 11 12 13 ga watan zulhijja yace waɗannan idin mu ne mu musulmi ashe akwai ranakun da Ubangiji madaukakin sarki a bisa harshen manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya mu wannan al'umma su zama ranar Idin ta. Dan haka ba daidai bane a kirkiro wata rana kuma sabuwa da za a rika biki ana ainihin jawabai ana kashe kuɗi makudai na al'umma. Wannan ba daidai bane kuma wanda ya sunnanta wannan mummunar sunna za ta bi shi har kashin kiyama. Dan haka a tuba zuwa ga Allah, a koma zuwa ga sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a yi addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi, da haka ne za mu samu kubuta. Allahumma aqim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.